Rufin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau rana Asabar 15 ga watan Janairu shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Juma, Fadar White House ta tuntuɓi ƙasar Ukraine da tayin taimakawa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare. Wani mai magana da yawun kwamitin tsaro na Fadar White House NSC ya faɗa muryar Amurka cewa an yi wa shugaban Amurka Joe Biden bayani game da harin, wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin Ukraine da yawan sa ya kai 15. Kakakin ya ce hukumar NSC ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba tantance illar harin. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta bayar da rahoton cewa a jiya Juma, ma'aikatan da abin ya shafa sun haɗa da Baitul Mali da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ma'aikatar harkokin cikin gida, inda ake ajiye bayanan fasfo na 'yan ƙasar Ukraine da kuma bayanan rigakafin coronavirus a ƙasar. 'Yan sandan ƙasar Tunisia sun yi amfani da ruwan zafi da sanduna don tarwatsa masu zanga-zanga sama da 1,000 da ke ƙoƙarin isa tsakiyar birnin Tunis a jiya Juma'a, da nuna rashin amincewarsu da matakan da shugaban ƙasar ya ɗauka wajen shawo kan cutar coronavirus. Kasancewar yawan 'yan sanda ya hana masu zanga-zangar da dama yin taro a titin Habib Bourguiba, babban titin tsakiyar Tunis, wanda shine wurin da aka saba gudanar da zanga-zangar ciki har da lokacin juyin juya hali a 2011, wanda ya kawo demokaradiyya. Daga nan ne 'yan sanda suka yi kokarin tarwatsa gungun masu zanga-zangar daban-daban. Akalla ɗaya daga cikinsu yana da ɗaruruwan masu zanga-zangar, kamar yadda shaidu suka ce sun yi ta harbin kan mai uwa da wabi don tilasta musu komawa baya. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar ta ce mutane 1,200 ne suka yi zanga-zangar, ta kuma ce dakarunta sun yi takatsantsan. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar jami'ar diplomasiya ta Turai ta yi imanin cewa har yanzu akwai damar da za a iya kwantar da rikicin siyasar ƙasar Mali, wanda ya sa gwamnatin sojan ƙasar ta riƙon ƙwarya karawa da makwabtanta da ƙasashen duniya a cikin 'yan kwanakin nan. Wakilin musamman ta tarayyar Turai a yankin Sahel, Emmanuela Del Rey, ta soki masu mulkin ƙasar Mali a halin yanzu da ta da hankalin ƙasashen yankin da Turai ta hanyar ɗage zaɓe na tsawon shekaru 5 da kuma kawo sojojin haya na Rasha don taimakawa tsaro. Sai dai a wata hira da ta yi da muryar Amurka a ranar Juma'a, Del Rey ta ce tana ganin a ƙarshe shugabannin juyin mulkin ba su da wani zaɓi illa su ja da baya. Del Rey ta yi ba da takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar Mali a farkon wannan mako da ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da kuma EU suka ɗauka, inda ta bayyana su a matsayin masu daidaitawa kuma masu tasiri. Ta kuma yi kira ƙasashen duniya da su ci gaba da matsa lamba kan gwamnatin wucin gadin. Daga ƙarshe, masu rajin kare muhalli da likitocin dabbobi na gargaɗin cewa sharar robobi a buɗaɗɗun wurare a gabashin Sri Lanka na kashe giwaye a yankin, bayan da aka samu garawaki 2 a ƙarshen mako. Kimanin giwaye 20 ne suka mutu a cikin shekaru 8 da suka gabata, bayan da suka ci robobi a cikin juji a ƙauyen Fallakadu da ke gundumar Amfara, mai tazarar kilomita 210 gabas da babban birnin ƙasar na Colombo. Binciken da aka yi wa dabbobin ya nuna cewa sun haɗe robobin da ba za su iya narkewa a cikinsu ba, da ake zubarwa a cikin juji, in ji likitan dabbobin daji Nahal Pushkumara.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce wanda a yau muke karrama tsohon shugaban sashen Hausa Steve Lucas wanda Allah ya wuce kawa ranar Talata yana da shekaru 75 a duniya. Lucas dai ya fara aiki da muryar Amurka ne a matsayin mai labaran Hausa daga nan ya zama shugaban sashen Hausa. Kana Steve Lucas ya rike mukamin daraktan ofishin hulɗa da gidajen rediyon Afirka kuma kafin ritayarsa shine daraktan ofishin hulɗa da gidajen rediyon duniya na muryar Amurka baki daya. Mun samu jin ta bakin mutane kalilan da suka yi aiki da marigayi Steve Lucas da suka hada da wakilai na da da na yanzu da waɗanda ya koya wa aikin jarida. Bari mu fara da tsohon mai sauraron sashen Hausa Muhammad Abdulkadir.
Muna mika gaisuwar mu ta ta'aziyya zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Amerikawa gaba ɗaya baki ɗaya sakamakon wannan babban rashi da aka yi na wannan bawan Allah da ya kawo muhimmiyar gudunmawa a cikin duniyar Hausawa. Muna fatan kwanciya ta zama mai hutawa. Ba karamar gudunmawa ba ya kawo wannan bawan Allah a cikin sashen Hausa na muryar Amerika kuma a cikin harkar adabi da bunƙasa harshen Hausa a duk faɗin duniya. Mutum ne wanda yake gaskiya samun ire-iren su waɗanda suka shahirce wajen gudanar da aiki babu kakkautawa. To sai in ce matasan 'yan jarida na wannan lokaci ban ce ba a samu ba amma akwai wuya sai an bincika sai an tona don ina ganin irin yadda suka gudanar da aikin a wancan lokaci to abun sai dai a ce Allah kyauta kuma ina tunar da lokacin da ya ritaya ya zo karshen aiki ya yi ban kwana kuma ya ziyarci kasashe daban-daban inda sashen Hausa ya saki sassan shi musamman kasashen Nigeria da Niger da su Ghana da dai sauransu suka maru to sai mu ce Allah ya rahamshe shi ya ji kanshi ya sa kwanciya ta zama hutawa.
Idi Barau tsohon wakilin BBC babban aminin Steve Lucas ne kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda Steve Lucas ya koya wa aikin jarida.
Kullun nafsi za'iqatul maut kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin Alkur'ani mai tsarki. A wannan lokaci ina isar da ta'aziyya da jimami ga iyalan marigayi Steve Lucas da daukacin ma'aikatan gidan rediyon muryar Amurka musamman sashen Hausa inda ya kwashi shekaru 24 yana aiki kuma ya shugabanci wannan sashe da ma nahiyar Afirka baki daya. Lalle na yi aiki tare da marigayi Steve Lucas ta fannoni da dama inda har muka taba bulaguro tafiya domin aikin jarida a yankin Tawa jihar Tawa arewacin jamhuriyar Niger a shekarar 2008 inda zan iya ce ma marigayi Steve Lucas a matsayin sana babban wa babban malami tsohon daraktan sashen Hausa na muryar Amerika amma duk bai ga waɗannan wato mukammai da Allah ya bashi ba ya mai da kanshi ƙasa domin ganin cewa ya kama mana mu dake a wancan lokaci matasan yan jarida inda yake jigilata da sauran abokan yan jarida daga wani wurin daukar rahotanni a birnin Ilela inda ake wasasshoro zuwa birnin Tawa inda nake aika rahotanni a zuwa London a lokacin sanadiyar karancin wayar sadarwa ta internet. Wato zan iya ce Margai Steve Lucas yaro ne baki wuya kuma ya karanci annahu da lugar Hausa, ya karanci ya kware ta fannin Hausa inda hatta kai Bahaushe za ka ji tsoron ka furta wata magana da Hausa a kusa da shi da jin tsoron wata kila kada Bature ya ci gyaranka. Allah ya bashi wannan hikima. Amma kuma ni abinda ya bani karin wato kaunar shi shine baya da girman kai. Babu girman kai, babu cewa ma ko shi ya dauki kansa wata kila Bature ne, a yadda ka san Bahaushe wanda ya san menene al'adun Hausa, menene horar suwa da tarbiyyar Hausa suka kunsa, haka yake tafiya. Zai ci abinci wanda kai Bahaushe shine abincinka, wani kosai ne, wata fura ce, wani lalame ne a Hausar Niger, duk abin da ka sani na karkara wani ganye ne zai ci da kai ba tare da ya nuna wata tsama ba ko kyama ko jin tsoro. A'a, watakila wannan zai iya haddasa masa wani abu. Abinda ba zan manta da shi ba shine mutum ne da yakan iya kasancewa wato ya kusanci al'umma, ya kusanci ɗan uwa, ya kusance ka yadda ka san mutum ɗan uwa na jini zai kusantar ka. Nan zan iya cewa rasuwar Mr. Steve Lucas babban gidi ne, babban rami ne aka samu wanda kafin a samu wasu turawa wanda za su cika shi gaskiya sai an bincika, saboda sun sadaukar da kai domin ganin cewa wannan didda ba yare na bane. Mun bashi nauyi, mun bashi daraja, mun bashi mutunci, mun bashi kuma duk irin karramawa da Hausa da al'adun Hausa da a takaice rayuwar Bahaushe ta kunsa.
Jibril na ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa na yanzu da Steve Lucas ya dauka aiki.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Malama Grace, wannan rashi da muka yi na Malam Steve Lucas ba karamin rashi bane ga mu ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dokacin masu sauraron sashen Hausa da ma duniyar Hausawa gaba daya, domin wannan bawan Allah yanda yayi kokari wajen yin aiki da harshen Hausa ba karamin bunƙasa wannan harshe yayi ba. Domin zan iya tunawa Steve Lucas shine ke na aiki a muryar Amurka a shekarar 1993 lokacin na aiki da gidan Radio Kano. To tun daga wancan lokaci alhamdulillahi an samu canje-canje, amma dai ga shi har yanzu muna wannan gidan radio da muryar Amurka. Na ci gaba da mu'amala da Steve Lucas duk da cewa ya bar sashen Hausa da muryar Amurka, akwai lokacin ma da ya zo ya zauna a jamhuriyar Niger yana aiki da sojojin Amurka, haka kuma yakan tambayi sauran ma'aikata a yace ya dade bai ji motsin wani da wani ba in ce kowa da lafiya. To gashi sai ranar 30 nan muka samu labarin rasuwarsa. Magana ta ta karshe da Steve Lucas za a iya cewa shekara ɗaya kenan, amma a watan Janairun shekara 2021 ya yi min WhatsApp sako ta WhatsApp yake shaida min cewa ya kwanta a asibiti, wato coronavirus ta kwantar da shi a asibiti. To tun daga wannan lokaci ban sake jin motsinsa ba har wannan lokaci da muka ji rasuwarsa. To sakona dai shine Allah ya baiwa iyalan shi Steve Lucas hakurin wannan rashi, da mu da sauran masu sauraro da kuma sauran al'umma ta duniyar Hausa game da wannan babban rashi da muka yi.
Murgayi Sani Abdullahi Tsafe shine wakilin sashen Hausa na farko wanda ya fi kowane wakili sanin Steve Lucas ga abin da ya shaidawa shirin a bari ya huce a lokacin da Steve ya ritaya.
Abubuwan da na sani game da shi wannan tsohon mai gida namu a sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya suna da yawa, sai dai a faɗi kaɗan daga cikin irin halayensa da shugabancin shi da kuma yadda yake gudanar da aikinsa a matsayinsa na shugaba. Wato wani abin ban sha'awa ma shi ne, zan iya tunawa a shekaru da dama da suka wuce lokacin da ya kawo ziyara aiki a matsayinsa na shugaban sashen Hausa na muryar Amurka a Najeriya. Kusan mun je kowace jiha musamman a arewacin tarayyar Najeriya. Wato wani abun koyi game da halin shi na shugabanci shi ne, ga shi dai shi ne shugaba, sannan kuma ka san duk lokacin da za mu aika rahoto ya kamata a ce an yi mana gyara nan take. To idan muka je da shi, idan har zan ɗauki wani rahoto wanda zan aiko da rahoto a Amurka, sai ya ce to ka zauna ka rubuta wannan rahoto ka karanta shi kuma ka sa muryoyin da kake so ka sa, sannan in ji. Idan aka yi haka wani abin ban sha'awa sai suke duka da ce aiko da ka ce kaza, har fa da zai faɗi ni da ke bawuye ina tabbata maka sai na yi mamakin ma ya aka yi ji wannan Hausa. Wajibi ne mu ci gaba da yi masa fata alheri game da yadda ya shugabanci wannan sashen Hausa da kuma irin yadda yake ƙara ma ma'aikaci ƙwarin gwiwa na ya maida hankali ga aikinsa domin samun nasara. Domin yanzu ai ka ga suka yana da abin da zai yi kirayi bayan ya bar shugabancin sashen Hausa. Sashen Hausa ya ci gaba da bunƙasa a ƙasashen duniya daban-daban ana sauraron wannan tasha tamu. Don ka ga a lokacin da yana shugabanci ni kaɗai ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu ka ga mun kai wajen kusan mu zan ce mu 20 ko 15 a Najeriya kaɗai banda Nijar da Ghana. Ka ga wannan abin alfahari ne gare ni, amma alfahari ne gare shi, ana alfahari ne ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma da shi shugaba na wannan lokaci ne.
Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto na ɗaya daga cikin waɗanda Steve Lucas ya ɗauka aiki.
To Grace, mutane da yawa suna mamakin wai Steve Lucas yana jin Hausa, abinda mutane ba su sani ba kamar yadda mu muka sani da muka zauna da shi a wurin aiki da har gida ma, don ni na taɓa zama ma da Steve a gida guda, shine cewa dukkan tunani da rayuwar Steve tana game da abin da ya shafi Hausa ne da Hausawa. Ni na mamakin wani lokaci ko mafarki ma da Hausa yake shi ba da Turanci ba. Idan ka shiga cikin kitchen din Steve zaka ce ka shiga kitchen din wani dan arewacin Najeriya ko Nijar ne, saboda ba abin da yake cikin wannan kitchen dinsa sai su da daddawa, su gishiri, su kamiya na Najeriya na Hausawa su zaka je ka samu a cikin shi. Kuma kayan sawa na sutura na Hausawa da Steve Lucas yake da su, Allah ya yawa da su. Sannan kuma kai ko fishi Steve yayi in yana son ya zagi da Hausa zai yi shi, kuma irin zagin nan sosai mai shiga jiki wanda ba zan iya maimaita shi ba a cikin wannan tunawa da muke da shi. Sannan ko abokan Steve, ko da wani biki Steve Lucas zai shirya, galibin mutanen da zaka sanar a wajen wurin wannan haduwa din Hausawa ne ko ko mutanen Afirka. Don Steve ko bayan Hausa da Turancin Ingilishi kuma yana jin Faransanci, Steve mutum ne mai daɗin sha'ani ko mai sauƙin kai kwarai da gaske, duk da cewa na ce yana zagi a cikin Hausa bai cika yawan fushin ba. kuma sannan yana da hakuri kwarai da gaske, sannan kuma gashi da dadin aiki, kuma Hausa kan kamar yadda kowa shaida ya ji ta sosai da sosai gaske. Wannan ba karamin asara ce ba ga remu mu mutanen sashen Hausa na murya Amurka da Amurka kanta da Nijar da Najeriya, don su biya hada wa'innan kasashe din. Saboda haka muna taya kanmu da sauran mutanen da abin ya shafa na Najeriya da Nijar da dukkan Afirka da kuma Amurka baki dayanta a juyayi na wannan alhini da wannan babban rashi da muka yi na wannan dan uwa aboki kuma abokin aiki. To Allah ya yarda iyalansa hakurin jurewa wannan rashi da muka mu da muka yi wannan rashi din. Muna kuma fatan abin da ya bari a baya ya zama abu ne mai albarka kwarai da gaske. To nagode.
Tsohon daraktan sashen Afirka Negusi Mengesha da ya ritaya kwanan nan ya yi aiki a ƙarƙashin marigayi Steve Lucas.
I had the passing away of my former boss, good colleague, also good friend of mine, Steve Lucas. That was really a shock for me.
Na samu labarin rasuwar tsohon shugaba, abokin aiki kuma amini na nagari, Steve Lucas. Labarin ya girgiza ni ainihin. Na kasance makusanci ga Steve Lucas, yana ƙaunata. Barin mai Amurka ne da ya yi rayuwar ƙuruciyarsa a Najeriya. Ya koyi harshen Hausa, kai har ma da al'adun Najeriya, musamman al'adun Hausa. A don haka, idan na je Najeriya, ana tambaya na ina farin fatar Bahaushen nan. Mutane suna mamakinsa kuma suna ƙaunarsa sosai. Ya taɓa zama edita kafin ya zama shugaban sashen Hausa. Yana gabatar da shirye-shirye, ina jin daɗin muryarsa wanda ake kira Golden Voice a Turance a kan rediyo da talabijin saboda nauyinta. Masana harshen Hausa sun taɓa faɗa min cewa yana rubutun Hausa yadda ya kamata. Mutane na ƙaunarsa ma akan haka. Ni kai na wajibi ne na gode masa saboda lokacin da ya zama daraktan kula da sashen harsunan Afirka baki ɗaya. Sai ga buƙatar mataimakin darakta, sai ya zaɓe ni a lokacin ina shugaban sashen Afirka ta tsakiya. Na yi aiki da shi shekaru da dama, ya aminta da ni kuma mun yi aiki ƙud-da-ƙud. Shi ya bani dama na san yadda ake gudanar da aikin kula da ɓangaren kula da harsunan Afirka, wanda daga bisani na zama baƙar fata na farko da na jagoranci wannan sashi na harsunan Afirka baki ɗaya. Wannan babban rashi ne gare mu da 'yan Najeriya da iyalansa baki ɗaya, musamman matarsa Fati. Muna jajanta ma iyalai da wannan rashin ya shafe su.
Lokacin da Steve Lucas ya yi ritaya daga muryar Amurka a shekara ta 2008, ya bayyana dalilansa na ajiye aiki yana cikin ƙuruciyarsa da kuma dalilinsa na barin Amurka ya koma Nijar da zama.
Babban dalili shine na share kusan shekara 25, 24 daidai ne. To kuma ina muna da gida a can Niamey. Na ce hakan ya isa. Diyata yanzu ta kai shekara 3, ina so ta girma a Nijar. Ta koyi ta dauki halayen mutane can. Kasan nan Amurka yara in suna tashi suna ana sakaci da yadda suke girma, bani so wannan ya faru da ita. Shine babban dalili. Kashin gaskiya zama a Niger yafi sauki ga lahiyar jiki. Babu hauhawan jini, babu irin hayaniya irin da ake samu na wurin aiki. Saboda haka zan iya dan huta can cikin salin alin. Lokacin da muka je can hutu a watan February, na ga matata ce bari dai in rubuta musu kawai su sa takardu na retire. A yanda abubuwa ke bullo mana, ba zan ce ga takamaiman abin da za a yi ba. Saboda Allah kaɗai ya san gobe, mu kuma zamu dan huta da farko, sannan mu ji yanda zamu yi. Kasan mun zamna a Ghana kuma muna da abokan nayi can da yawa, kuma muna jin daɗin wurin sosai yadda muke jin daɗin Najeriya. Kuma har yau matata bata ga jihar Plateau ba, kuma tana so ta ga inda aka haife ni, inda na girma, inda na yi makaranta, sannan kuma mu zagaya ta can bayan gari Bauchi mu gani.
Allah zai yi,
babu shakka babu wanda zai kewar marigayi Steve Lucas kamar mai ɗakinsa Fatima da kuma ƴarsa Zainab kamar yadda ta bayyana.
To da farko dai ina godiya ga wanda duk suka aiko mini da message da kira duka, duk ina godiya gare su na gaisuwar rasuwa. Ina godiya gare su, Allah ya ba su lada. Abin da zan ce dai, to Steve duk wanda ya san shi ya san mutum ne mai kirki, mai amana, kuma mutum ne mai tausayi. Na yi dashi babba na miji kuma da na abokina. Steve abokina ne, su babban abokina ne da kuma yanmu. Bayan ya bar murya Amurka, so mun koma a can yabi gida Niger a Niamey, inda muka zamna da iyalu da iyalina duka. Sannan bayan lokaci kaɗan kuma mun dawo Amurka, inda ya yi aiki kaɗan da Avex. So bayan haka dai ne rashin lahiyar nan ya same shi, har muka dawo kuma nan ga Allah ya mishi rasuwa. Gori shi na rayuwa shi ne ya san zaman shi na duniya ya taimaka ma mutane, ya taimaka kuma mutum ne mai kamnan Afrika sosai sosai sosai, kuma yana kamnan Amurka haka. Gurin shi shi ne ya tabbata duk wanda yake iya taimaka ma ya taimaka ma mutum, kuma ya ji daɗi. Abu da yawa ne da zan iya faɗi sai dai cikin lokaci, ba zan iya faɗin komi da komi ba, amma duk wanda ya san shi ya san da mutum ne mai kirki, mai taimako, kuma mai tausayi. A yanzu abin da zan yi fata dai, Allah ya sa yana cikin gidan aljanna, yana cikin gidan aljanna, kuma mu da muka yi saura Allah sa mu cika lahiya. Musamman ga iyalan Steve Lucas da ƙaunatattunsa duka a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma dukkan wakilanmu. Allah ji kansa ya ba dangi duka jimirin rashin, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Nan kuma za mu dasa aya sai mako na gaba, idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Mu wuni lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. A madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Babalake sallama da ku, a wuni lafiya.